Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 26 ga watan Janairun shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Kasashen Amurka da Burtaniya sun ce za su hana bizar shiga kasashen su baya ga wasu matakai da za su dauka kan duk wanda ya yunkurin tayar da zaune tsaye domin karkatar da sakamakon zaben Najeriya. Daga ofishin jakadancin sa Abuja, kasashen biyu sun nuna goyon bayan su ga zabe mai inganci, wato da adalci da lumana a Najeriya. Ranar 16 ga watan Fabrairu ne za a gudanar da zaben shugaban kasar Najeriya, bayan makonni biyu kuma a gudanar da zaben jihohi ranar 2 ga watan Maris. A wata sanarwa da aka fitar ta ranar Alhamis, kasashen sun bayyana cewa suna buƙatar mutanen Najeriya su samu damar zaben shugabanninsu cikin kwanciyar hankali, ba tare da kalaman tsana ko rashin tsaro ba. Haka zalika, ofishin jakadancin Amurka ya ce gwamnatin Amurka na goyon bayan zaben gaskiya da adalci da kuma wanda aka yi cikin kwanciyar hankali. Haka kuma Amurka bata da wani gwani cikin 'yan takarar zaben Najeriya. Baki ɗaya dai, kasashen biyu Amurka da Burtaniya sun fitar da gargaɗi kan duk wanda ya yunkurin tayar da zaune tsaye. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya naɗa tsohon jami'in diplomasiya Elliot Abraham ya zama jakadan Amurka a Venezuela domin aikin tabbatar da demokradiyya a ƙasar da take a kudancin Amurka. Pompeo dai ya bayar da wannan sanarwa ne da yammacin jiya Juma a birnin Washington, gabanin wani zama na musamman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar a yau Asabar. Pompeo ya ce shi da Abraham za su halarci taron wanda Amurka ce ta shirya yi. Pompeo ya ce Amurka na ɗaukar kowace ƙasa, na ɗaukar shugaban majalisa Guaido shi ne shugaban riƙon ƙwaryar Venezuela kamar yadda Amurka ke ɗauka. Kuma ya kira shugaban ƙasa Nicolas Maduro a matsayin shugaban kama karya wanda ya azabtar da mutanen Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da wani ƙuduri da zai kawo dawo da harkokin gwamnati na tsawon makonni uku jiya Juma'a, wanda hakan ke baiwa majalisa damar samar da doka da za ta kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati mai tsawon da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihi. Bayan kwashe kwanaki 36 ana muhawara tare da tattaunawa, yanzu ina ganin 'yan Democrat da Republican a shirye suke sa siyasa a gefe. Ina kuma tunanin za su saka mutanen Amurka a farko, a cewar Trump lokacin da yake sanarwar daga lambun Rose Garden. Ya ci gaba da cewa wannan dama ce ga dukkan jam'iyyun biyu su yi aiki tare domin wannan kyakkyawar ƙasar tamu. Da yammacin jiya Juma'a, baki ɗaya majalisar wakilai da dattawa suka amince da wannan ƙuduri, wanda kuma shugaban ƙasa Donald Trump ya sa wa hannu. Yarjejeniyar za ta samar da kuɗin gudanar da harkokin gwamnati har zuwa 15 ga watan Fabrairu, kuma ba ta ƙunshi wani kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda Trump ya buƙata ba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone kan kuɗi $250,000 a jiya Juma'a. 'Yan sa'o'i bayan da aka kama shi akan wasu manyan zarge-zarge da aka bankaɗo a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin rashi a zaben 2016. Da yake fitowa daga kotu, Stone ya gaya manema labarai da masu zanga-zanga cewa ƙage aka yi masa. Ba zan amsa wani laifi game da waɗannan zarge-zargen ba, zan kare kaina a kotu, na yi imanin cewa wannan binciken ba wani abu ba ne illa bita da ƙullin siyasa, a cewar Stone. Yana mai jaddada biyayyarsa ga shugaba Trump. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun tamke Stone da safiyar jiya Juma'a a jihar Florida ta kudu maso gabashin kasar bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifin ƙarya da yunkurin yin cikas ga shari'a da kuma jirkita shaida. Daga ƙarshe Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce bi daga cikin sojojinta na kiyaye zaman lafiya daga ƙasar Sri Lanka sun mutu lokacin da wani bam ya tashi da jerin gwanon motocinsa a ƙasar Mali da ke yammacin Afirka. Mai magana da yawun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wani sojan Sri Lanka sun samu raunuka dalilin fashewar ta faru jiya Juma'a a yankin Mofti na ƙasar Mali.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, maza da mata, alherin Allah ina gaisuwa. Gani nan na sake dawowa da sako game da mata. Domin nayi bincike sosai, nayi tankade da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari. A gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwarsa. Shi ya sana martaba suna girmama suna daukaka ku mata. Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, zaka ga mama tana fama ta ciyar da ƴaƴan nan. Ka gan tana sintiri akan hanya abin tausayi, idan ƴaƴanta ba su ci ba, hankalin ta san ba zai kwanta ba. Shi ya sana ba ku suna bulldozer na aikin gida. Shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida. Shi ya sana ba ku suna computer na aikin gida. Ni alherin Allah na kira ku na ce bulldozer. Kokari yau ina ce da ku bulldoza
mata na babu suna bulldoza na aikin gida idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa mata na babu suna bulldoza na aikin gida idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa mata na babu suna bulldoza na aikin gida Allah ya sa mata albarka idan gida babu sosai mata na babu suna bulldoza na aikin gida Allah ya sa mata albarka
mata ba abun wasa ba iyaye
mata to mun gode da wannan waka ba ma dai sai wanda wannan waka ban ai ku turo mu waka na lalle wannan waka kan ya cancanci mata a jinjina musu
haka ne kam
ka bare da muka saba an kwana lafiya
baraka mu da
an yi suno
haka ne mun sha kankara
muna Allah za ta huce
abin da wannan karan ba laifi alheri tunda da a ce yanzu haka za a dinga yi duk sai ai so daya sai a dade ba ai ba sai a dan huta dai da tadarke sannan a ƙara yi
ta sha
wasa cikin suno ba ki ga hotuna ba a ta yi wasa sosai ta dinga wasa har gina gida aka yi a cikin suno
sai daula labarai shekaran jiya sai na ga wata yarinya yar shekaru 6 wannan suno ya zama ajalinta tana suka fita waje suna wasa da yar uwarta ita yar shekara 6 yar uwarta yar shekara 9 sai suka fita irin wannan kamar yadda kika ce irin mutumin nan da aka saba yi
snowman
da ake saba yi din yaran wai suka je za su snowman sai shikenan da suka zo suka fara yi sai snow din nan ya afko sai ya rufe yar karamar yarinya yar shekaru 6 ke kuma yar shekaru 9 ne bakwai ki ruga ki kira mutane sai kika fara kokarin wai ki taimaka mata taita kokari wai ta ciro ta taita kokari ta ciro ta to in ga miki daura abin da aka da iyayen suka jima suka ga basu ga yaran nan sun fito ba a cikin sun dawo ba a cikin sanyi sai shikenan aka fito a duba su sai aka ga wannan yarinyar tana fama a cikin suno tana kokari ita ba sanyi ya kama ta a duba kawai sai aka iske wannan yarinya a daga ta kawai ta zama kankara ta mutu ita kuma wannan yarinya sai ya shige ta aka dauke ta
hanjiki na yi sanyi ashe ba zan ƙara bari
ai ce wasa ba in kika je dai kina tana yi kina tsaye kina
kallon ta ina kin ga
wannan dai
amma su ma kamar sun yi kuskure
to wannan dai zama ajalin
wani Allah ya kyauta
to amin to bari mu kamar da muka rera wannan waka muna jinjina ma mutane muna da gaishe-gaishen ta'aziya muna mika ta'aziya ga iyalan Reverend Alfred Fukuma a Gombe jihar Adamawa kenan domin rasuwar Ama Pastor Comfort Fukuma wanda Allah ya mai rasuwa a cikin wannan makon kuma ina jin ana kyautata tan za a yi jana'izar ta mako mai zuwa danta yana nan Amurka yana soja to ina jin da ya samu pass za su tafi shirin jana'iza to Allah ya jikanta mu kuma ya kyautata namu ƙarshe naga kina da wata gaisuwar
ta'aziya ne daga Zainab Ibrahim Musa wada Barikin Ladi inda take cewa a madadin al'ummar karamar hukumar ta Barikin Ladi da kawaye na muna mika sakon ta'aziyar mu ga ƴan uwa da iyalan abokin gwagwarmaya wanda Allah ya yi wa rasuwa wato Yusuf mai kyautan dariya
to
jahar Adamawa wanda Allah ya ansara shi a jiya shekaran jiya kenan Alhamis muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama ya sa aljanna ce makomarsa amin summa
amin Allah kuma ya kyauta namu ƙarshe
kuma idan namu ya zo haka ne kam
to bari mu ci gaba da fifilin gaishe-gaishe wannan wasika ita ya kamata mu karanta ta farko daula dalili ke ma kin san dalili
gaskiya ka ani ba
shi wannan ya aiko da wasiƙan nan ne rubuto ta yayi kin ga san dai da ina bayyana miki cewa da duk masu aiko da sakonnin a bari ya huce ne da masu aiko da lafiya uwar jiki ne kafin lokacin email din nan da ya zama kowa yana iya yi suna aiko su ne ta wasiƙu ta post office kamar yadda ake yi da to wannan shi har yau bai fasa ba shi master warrant officer retire kenan ya retire na Sidi Ado ya ce daga akwatin gidan waya 270 Zuru jihar Kebbi Nigeria to daga can fa ya rubuto wasiƙan nan ya aiko ta ya sa mata stamp guda 3 ban san ranar da ya aiko ta ba dai amma Allah ya sa ta iso a wannan makon
ranar
Alhamis ta iso to ga ta nan dai zamu karanta yace a mika mishi gaisuwar shi da tare da ƴan majalisarsa daga garkuwan a bari ya huce shi garkuwan a bari ya huce yace daga shi garkuwan a bari ya huce masa warrant officer retire na Sidi Ado tare da ƴan majalisarsa mutane uku kacal ya aiko wannan wanda kuka ji gaisu wannan gaskiya wannan gaisuwa ba karamar gaisuwa ba ce sosai aka aiko da aka sa stamp guda 3
kika bibiya wannan shi ne ake ce ma aminci na tsakani da Allah kika bibiya tare suka yi wasan ƙasa aka girma tare aka yi tsufa tare
to kin ga dai yana gaida waɗannan mutane uku da wannan wasiƙa da ya aiko da ita tun daga Nigeria ta post office yace a gaida Alhaji Bawa dan Maraya director Shanu unguwar Zuru da kuma Musa Melmasha wakili tsohon soja
Ayola Adamawa jihar Adamawa. To da Babaliya Ladan ya dai sa sagagi kwatas amma dai daula tace shagari ne. Shagari kwatas a birnin Kano. Yace a Kano City. To kamar yadda yace kika ce kila waɗannan tsofaffin abokan aiki shi ne kin ga dai wannan abinan wanda yayi tsohon soja da kuma wannan abin da kila abokan aiki da yace da fatan duka kuna cikin koshin lafiya daga garkon Abar Yahuci.
To mu ba muna maku barka muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
To a gurguje bari kuma tafi da waɗannan da suka aika ta hanyar email. Bala Muhammad Dambam wanda ya saba aikowa yace salam fina Abar Yahuci da fatan kuna lafiya muna lafiya. Yace kuma mika mishi gaisuwar shi ga Alhaji Bura Dada Fataskum da Hussaini Dangote Karasuwa da Yakubu Abdullahi Dambam da Fatima Abdulsalam Dambam sai kuma Ahmed Saleh na fada da Alhaji Mustapha Shamada Dambam da Isubu Liman Gatafu sai kuma Alhaji Abdul Sarkin Shanun Dambam da Alhaji Muhammad Elwaji korafin Karofin Dambam sai kuma Yusuf Babaji Jalam da Kastine Mai Kosai bakin kasuwan Dambam sai kuma Malam Baffa Limamin babban masallacin Dambam da Galibir Basan ko direban yake cewa ba ko kuma director gadan shi number Gali Adambam da Alhaji Nasiru Mai Yadi bakin kasuwa Dambam sai Jauro Umaru Daru da Gogor da Gogor da Alhaji Yawo Chairman da Gogor
to cince ko da Damba da
to dai ko da Gogor ne dai in dai ba haka bane dai Malam Muhammad sai ya mana gafara da Alhaji Ori da Gorgor da Alhaji Manu Gundimi da Gohan nan dai garin da kuma Alhaji Dan Kulu da Alhaji Dan Kulu mai maganin gargajiya da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Bala Muhammad Dambam garkon kungiyar muryar talaka reshen jihar Bauchi
sun muna fatan da al'ummar Dambam da fatan ta tashi lafiya cin ma gaba ɗaya kun tashi lafiya to bari na ci gaba da na hannuna sako ne inda ya fito daga Adamu Habu Umar Yanga Yanga ne ko Yanga to Allah sani a faɗi wannan sunan daidai a karamar hukumar Taura a jihar Jigawa inda yake ce assalamu alaikum zuwa ga filin Abar Yahuci ina muku fatan alkhairi masu gabatar da wannan fili
to mu gode
nan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta Abar Yahuci zuwa ga baba Malam Habu Umar da mai girma dan majan ringin hakimin Taura Alhaji Nura Usman da kuma daukacin dugatansa sai mai girma tarakin Taura Alhaji Shaibu Hambali Zarga sakataren Ginar Inuwa Gati da Malam Mansur Sile Hadeja da kuma General Buhari Yahaya Inguru to muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya
amin to sai kuma barin ci gaba da wannan mika gaisuwa Ashiru Sani yace dan Allah ku isar min da gaisuwar zumunci ta Abar Yahuci zuwa ga mahaifina Malam Lawal Imam Ruwan Baure da mahaifiyata Rabi'atu Lawal Imam so nawa kika ji masu gaisuwan nan suna gaida mahaifa ba sa gaida mahaifiya
gaskiya
to Ashiru zana Ashiru da mahaifiyata Rabi'atu Lawal Imam sai kuma abokiyar zaman ta Harira Lawal Imam
to wannan da yayi adalci
sosai
haka kai kamata
ka da kannena Fidausi Yusuf Usama Suleiman akwai kuma Ayuba Alhaji Karshe Ruwan Baure da Ibrahim SD Kusfa da Lawan Bin Hambali MK a karshe sai Aunty Daula Salim da Aunty Grace Alheri Abdu da dukkanin abokai na dandalin Abar Yahuci na shafin Facebook
to mu gode muna hansa muna gaishe kanmu
yace ina kuma mika sakon ta'aziya ga yan uwa da iyalan abokan Yusuf mai cin dariya wannan da kika faɗa Adamawa da Allah ya yi wucikawa rana alhamis da fata Allah ya gafarta masa mu kuma ya kyautata namu kashin
to amin
iye mata yau na martaba ku yau ina ba ku sabon suna
na ba ku suna
mun kokari yau ina ce
shi ya sana ba ku suna kadabila na aikin gida ina tuna da mama na abin yana sani kuka baban mu ya mutu ya bar mu mama na ba ma da mu wasu dangi sun ba mu baya kamar ma ba su san da mu ba mama tana ta fama ta kama can ta kama anan ta je kauye ta dawo birni duni ta girmar da mu mama na tara saranta garin ta girmar da mu shi ya sana ce da mama kadabila na aikin gida
sako ne daga Ibrahim Ahmad inda yake cewa fatan alkhairi ga jagorancin Abadi Yahuci dan Allah ku mika min gaisuwa ta zuwa ga Gali Gali Siraja Faki da Ashirin Lawal na goma ruwan baure da Bashir BMK Kadisau da Musa na Chali Mahangi da Dauda Hudu Guru da Kininu Sani Yunusari da Muhammadu Fullo Kebbi Nasir to muna fatan dukun tashi cikin koshin lafiya
to madalla sai kuma wannan wasika da ta fito daga hannun Usman Manika Mai Ruwa Road Kuntuwa mataimakin shugaban muryar jama'a yace dan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da injiniya Bilyaminu Ali Baba Katsina da Abdullahi Laki Kuntuwa da Suwaidu Umar dake unguwar Umaru Zaria City sai kuma Mustafa Mai Dan Kes Kofar Kaura Katsina da Failu Dan Ladi Mahuta da Abba Sa'ad Mahuta da kuma daukacin ƴaƴan kungiyar muryar jama'a baki daya to daga karshe sai wannan sakon da ya fito daga hannun Garba Sabialu yace gaisuwar fatan alheri zuwa ga masu gabatar da shirin Abar ya huce mai nishadi daga Garba Sabiola Gashuwa da mai daki na Ya'ana da ƴan uwan mu Fatima da Sadiq sai dan autanmu Ba Adam to mun gode Garba Sabialu da iyalanku baki daya to daura mun shigo wannan babin wannan labarin da ke ya tana min da wani labari da na ba Halima muka je kasuwar Huntuwa ce kisa a cikin kasuwa za ki ga mutane suna tallace daga mai lemu ne mai ayaba ne mai alewa ne wani mai rake ne yana sai da rake abin baro kai kada sai da rake kuma ya bare rake yana sha to kallishi kwata
baya jikin shi
labari ne da ya fito daga hannun Abba Sa'adu yace wani direba ne da ya ra motar shi sai shikenan suka wuni suna aiki a ranar kuma Allah ya taimaka musu suka samu kuɗi sosai to a samu su na ƙarshe sai ya ra motar ya sai rake ya shiga mota da shi yana sha kuɗin kuma da aka samu duk baki ɗaya kin san ya ra mota ne ke tarawa yana hannun ya ra motar nan
kuɗi yana ajiya kwandasta
to shikenan sai direba da ya sun samu fasinja kuma tafiyar su ta ƙarshe sai shikenan sai taka totin sai direban ya kalli yara motan sai ya ce mishi master ya ne ya duba ya ce master ya ne sai yara mota ya ce oga kana wata banza
an ja mota da gudun
nan an ba ta wuce nan wato shi yana so ya burge ya rubuta shi ba yace basta ya ne sai ce kai oga kana wutar banza to shi oga bai san abin da yake ba kawai ya kara wuta shikenan yana ce shi yaron yana wasa shi ne shikenan aka kai gida bai san cewa ashe lokacin da suke gudun nan wannan yana gudun yaron mota ya gama shan raken shi ya tattara da bawon raken da kudin da aka abu ne ya wurgar da shi ta taga san ta rake ya rake to a dalilin kenan da yake ce ma wannan mastan kai gudun banza kake yi kudin an wurgar da shi a taga sai da aka isa sai oga ya ce to ina kudin sai yara ya ce baka ji ina ce maka gudun banza kake yi ba gudun banza kake ai lokacin da nake gaya maka din nan a kuskure na hada da bawon rage na murkar da kudi ta
ta ga murkar da suke da ralin ba ciniki
sai za ka jira gudun banza kake to sai abba ya ce dauda wai in kece direban motar nan ya zaki da ya zaki da misal da ke
gaskiya ina cikin sai da gaura ba shi mari dai ya dawo cikin hankali shi a lokacin ya ban labarin da gaskiya haka ne ya faru ko ba haka bane
to mun gode abba Saidu da wannan labari
to ni ma bari in ji da labari da yau na ƴan boko ne labari ne da ya fito daga Husaini Abba Damba shi ne yake bada labari wai wani saurayi ne bai iya turanci ba amma akwai shi da san fafa da burga
shikenan kuwa
sai ranan nan suna tsaye da budurwarsa a rana suna hira sai rana har ta zo ta tadda budurwa to yana ta tunanin da zai ce wa budurwa ta dan matsa daga ranan nan ta dawo inuwa yayi tunani ya wasa kokwalwa ya rasa ya zai ce mata shi kuma fa bai sanya Hausa a dole turancin
da fashi ne dai dan gaye ne
dan gaye ne
dan boko
sai can yayi tunani ya rasa ya zai ce mata sai can sai ya ce mata hey baby live afternoon and come to the evening to tunda da afternoon rana ne evening da yamma ne to ai ba shi sauki ne
a to ni ma ta ce za abin da san ci ai wannan burga ce kawai ba wannan shi iya zure to dola
to abinda
good morning
oh to shi ne ba
Allah ya nuna mana afternoon
shi ne ka Allah ya nuna mana afternoon shi ne ka to da gasu ne idan rana ta fillo zan ci alheri live afternoon and come back to the evening
to amma da dai
dole salim
alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
ina maza suke ina maza suke ina maza suke
shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
VOA Afrique avec la